sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalamu Sigirba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 13 ga watan Oktoba. A babin rahotanni za a ji cewa kungiyoyin farar hula na zagaya sassan jamhuriyar Nijar don faɗakar da jama'a haƙoƙinsu a ƙasashen ECOWAS.
Saboda su gane da menene incinsu a matsayin mutanen sai da yawo. Duka suna da inci su ta su dawo cikin wannan ƙasashen.
Za kuma a ji cewa wata cuta mai kama da hangum na addabar yara wani sa'in ma har da kashe su musamman ma a yankin da magaran na jamhuriyar Nijar.
Makogoran yara suke kamawa da farko ya kumbura in ya kumbura daga nan sai yi mishi wata yana kamar wani yaƙi sai rihi.
Kamar kowace ranar Alhamis da Hantsi, yau ma muna tafa da shirin da ƙasa ba kasawa ba wanda Suleiman Barma ke gabatarwa. Amma kafin nan a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum da cikakkun labarin duniya. Hukumomin Najeriya sun ce akalla mutum 500 ne suka mutu yayin da wasu miliyan 1,400 suka rasa matsugunansu. Ambaliyar ruwa mafi muni da kasar ta fuskanta cikin shekara 10. Jami'ai sun ce ambaliyar ruwa ta shafi kusan daukacin jihohin Najeriya inda gidaje 90 rabin su ya lalace ko kuma gaba daya suka ruguje. Sakataren dindindin na ma'aikatar jin kai da kula da bala'o'i na Najeriya Nasir Sani Gwarzo ya sanar da sabbin alƙaluma yayin wani taron manema labarai a Abuja a ranar Talata. Ya ce sama da mutum 1,500 ne suka jikkata kuma bala'in ya yi tasiri a filayen noma a duk faɗin jihohin Najeriya 36 in banda guda 5. Wannan dai ita ce ambaliyar ruwa mafi muni da aka samu a ƙasar ta yammacin Afirka tun shekara ta 2012. Hukumomin ƙasar sun ce an samu ruwan sama mai ƙarfi da kuma kwararar ruwa daga madatsar ruwa a Kamarine shike da alhakin hakan, sannan sun yi alƙawarin taimakawa al'ummomin da lamarin ya shafa. Ministocin tsaro daga ƙasashen kungiyar tsaro ta NATO sun tattauna hanyoyin da za su ƙarfafa matakan tsaron saman ƙasar Ukraine domin daƙile harin makamai masu linzami da Rasha take kaiwa a wasu keɓaɓɓun wurare a duk faɗin Ukraine. Sakatare janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya shaidawa manema labarai cewa tattaunawar da ake yi a Brussels ta mayar da hankali ne kan ƙara ƙaimi ga ƙasar Ukraine. Ya ce lokaci ne mai mahimmanci ga tsaronmu duba da irin girman hare-haren da Rasha ke kaiwa tun bayan mamayar da ta yi a watan Fabrairu. Sama da hare-haren makami mai linzami 100 ne suka kashe akalla mutum 26 a faɗin ƙasar Ukraine tun daga ranar Litinin. Stoltenberg ya ce ƙawayen NATO sun aike da sako zuwa Kyiv cewa a shirye suke su goyi bayan Ukraine har sai yadda hali ya yi. Gwamnatin Taliban a Afghanistan a ranar Laraba ta soki sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba wa wasu shugabanninta a matsayin wani cikas ga ci gaban alakar kasashen biyu. Martanin ya zo ne kwana guda bayan da Amurka ta sanar da wata sabuwar manufar hana biza a matsayin ladabtarwa da shugabannin Taliban na yanzu ko na baya da kuma wasu da suka yi imanin cewa suna da alhakin ko kuma suna da hannu a tauye haƙƙin mata da 'yan matan Afghanistan ta hanyar aiwatar da wasu tsauraran manufofi. Sanarwar ta nuna shakku kan lokacin da Amurka za ta yanke shawarar, tana mai cewa an sanar da hakan ne bayan tattaunawa a makon da ya gabata a Doha da ya hada da manyan jami'an ƙasashen biyu inda aka tattauna kusan dukkanin muhimman batutuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yayin da yake bayyana takunkuman a ranar Talata ya ce dangin waɗannan mutane ka iya fuskantar makamantan waɗannan takunkumin. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda wasu kungiyoyin farar hula ke zagaya sassan kasar don fadakar da jama'a kan nauyin da ya rata a wuyansu da kuma haƙoƙinsu a matsayin ƴan wata ƙasa wadda mamba ce a kungiyar ECOWAS ko sai da yawo. Haruna Mamman Bako gare ka.
Ungiyoyin fararen hula na jamhuriyar Niger ne suka haɗe a ƙarƙashin wata ƙungiya mai suna Ruwa da a ƙarƙashin tallafin ofishin ministan harkokin waje na ƙasar a sashen sa na harkokin ECOWAS ko sai da yawo. Kenan suna zagayen jihohi uku na ƙasar ciki har da garin birnin Kwane da ke cikin jihar Tawa da ke dab da iyaka da tarayyar Najeriya domin faɗakar da al'ummomin ƙasar, kamar yanda mai kula da sadarwa a wannan sashen na ECOWAS ko sai da yawo a ofishin ministan harkokin waje na Niger ya mini ƙarin bayani.
Sayyidina Musa Garba, abin da yasa Relief National sai da yawo ta taimaka masu wayangayen waran hula su zo su sensibilize mutane saboda su gane da menene incinsu a matsayin mutanen sai da yawo. Kowace ƙasa, ƙasa 15 duka wannan mutanen da suke rayuwa cikin ƙasashen nan duka suna da inci su tai su dawo cikin wannan ƙasashen. Abin guda ne ake tambaye su shine takardu a bar shi huce.
Daya daga cikin waɗanda suka shirya wannan zagayen a ƙarƙashin lemar ungiyoyin fararen hula na jamhuriyar Niger ya ce sauran kasashen sai da yawo ko ECOWAS na da matsala wajen mutunta ka'idodin shige da fice ba kamar jamhuriyar Niger ba.
Tambaye su Allah. Yiwon kado ka cikin kasashen mu na sai da yawo. Niger tana cikin kasashen da waɗanda daga darajar ta wannan dokokin na ECOWAS. Kingin kasashen suna da matsala da darajar ta wannan dokokin. Yau in ka dauka anan kasar ta Niger, in ma kana da takardunka na sai da yawo kuma mutum ya mace mutunci, to akwai hukuma wadda ya kamata ka kai karshi kuma hukumar za ta dauka mataki bisa gare shi. Amma in ka tafi bisa ga waɗancan yan kasashen abu ba dai na ba, sai ka iske mutum ma da takardar shi ta sai da yawo kuma an yi mai abin da bai kamata a mai ba saboda ba dan kasa bane.
Sai dai wani batu da ya taso a wurin taron shine irin yanda jami'an shige da fice na tarayyar Najeriya ke cin zarafin yan Niger ta hanyar saka su dole su kwar rigunan su don duba wata allura da ake wa yan kasar ta Niger da ta fita baro-baro don gano yan Niger ne ko akasin haka a lokacin shigar su a Najeriya. Abinda kungiyoyin fararen hular ke cewa cin zarafi ne kuma yana damu yan Niger da ke shiga tarayyar Najeriya.
Siraji Isa, shugaban kungiyar da ake kira Mojen. Kwayan hannun riga wannan bai taso ba, amma idan mutum yana da passport ko yana da karne ko yana da shashawa aka ce a kwaye hannun shi a gani, to hakika an tona asirin shi, an walakantar da shi, an tozar da shi. Mu a matsayin mu na kungiyar fararen hular muna tir da Allah wanda da irin wannan abubuwa, saboda shi ne abunda almuke hoda ma al'umma shine ayi takaddu.
Waɗansu mahalarta taron mata suma sun koka sosai da wannan matsalar a lokacin shiga kasashen ECOWAS, inda suka ce ana sa su dole su ɗebe hijaban su ko a amshi kuɗaɗe gare su.
Hajiya Hadiza, dan san da suna Hajiya Biya, kwala ana ta horo mana tun da mun zo mu shiga san tsaida mu a ce mu kawo kuɗi kuma ci ko kizo da jabi gine kun zo san tsaida horo na kuma rezo ina miki su a rikin mataki wannan abin a kai kashin shi a su ai takaddu jahi ni dai na wuni yana takardar sai yawo na ita kisa mu sako to inda ka biya nan kai kashi nan post de police ka ta wurin kai kashi bakar matsala, amma bakar kashi gaskiya yana takara mutum ko ina kasu sai amshi kudi gare ka ko ina.
Hajiya Aminu Alhaji Mamman, sai an ga taro miya son a waye mana kai sosai, mu san yancin mu kuma san me ya kamata mu ma mu yi, tun da shekaran jiya ma ku sana kai illela an takura mana na ba da takarda ta consular sun ka ce ba su amsa ta sai dai na kamu sai da yawo. To yanzu inda ina da shi ga ban samu wannan matsala, sai na ba da kudi sannan na huce da an waye mu kowa kai kai takardar ka kun banza ni akai ta kenan ga babu wahala.
Wannan tarukan da dai kungiyoyin fararen hular ke yi yana hada hukumomi na waɗannan jihohi da 'yan siyasa, haka zalika da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da na ma'aikata da na sufuri da jami'an tsaro. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Adadin waɗanda suka kamu da cutar ƙyandar biri a duniya a yanzu ya haura 70,000. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar a ranar Laraba yayin da ta yi gargaɗin cewa raguwar sabbin masu kamuwa da cutar ba yana nufin mutane su saki matakan kariya da suke ɗauka ba ne. Hukumar ta WHO ta ce adadin kamuwar a makon da ya gabata yana karuwa a kasashe da dama na yankin Amurka kuma ta jaddada cewa raguwar a duk duniya a cikin sabbin kamuwa na iya zama lokaci mafi hadari a barkewar cutar. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce sama da mutum 70,000 ne aka kai rahoto ga hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a bana inda 26 suka mutu. Ya ce hukumar ta WHO na aiki tare da kasashe don kara karfin hanyoyin da suke gwajin cutar da kuma sanya ido kan abubuwan da ke faruwa. Gwamnatin Biden da 'yan majalisar dokokin Amurka na nuna matsin lambar ganin cewa da dadiyar kawarta Saudiya ta girbi abin da ta shuka saboda amincewa da ta yi da rage adadin man da za ta rika hakowa. Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ko OPEC wadda ta hada da Saudiya ta sanar da rage yawan man da take hakowa da ganga miliyan 2 a rana a makon da ya gabata. Duk da kin amincewar da Amurka ta yi, ministan harkokin wajen Saudiya Yarima Faisal bin Farhan ya ce an yanke wannan shawara ne bisa la'akari da tattalin arziki. Wasu 'yan majalisar dokokin kasar na kira da a kawo ƙarshen sayar da makamai ga kasar Saudiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya nuna a jiya Laraba cewa a shirye yake yayi la'akari da wannan shawarar lokacin da Majalisar Dokokin Amurka ta dawo daga hutu a wata mai zuwa.
To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu waiwayi rahoton mu na biyu wanda zai saki kai mu jamhuriyar Niger, inda wata cuta mai kama da hangum ke addabar yara wani sa'in ma har da kashe su. To sai dai jami'an kiwon lafiya sun ce sun dukufa wajen yakar cutar. Daga Damagara ga Tamar Abari da rahoton.
Dr. Abu Yahaya shine babban director na hukumar kiwon lafiya ta jihar Damagara ya tabbatar da faruwar wannan lamari a gunduma ta gure.
Shi kuma wannan liyan samu yin mutum 45 wa'anda dai likitoci suka tantance suka same shi, a cikin su mutum 5 suka rasa rayukansu, mutum 7 sun warke an sake su sarwan 33 suna ana musu magani, shi kuma maganin kyauta ake yi, shi kuma yara wa'anda ya kamata ake yi ma abin da ke kama repost wanda suka shekara 15 zuwa shekara 10 zuwa shekara 15 su ma an doke mata kai ana shoshawa saboda a samu a bai da ta kuma wanda zama to sun cuɗi da wannan ɗan malatar su ma ana ba su magani kyauta.
Shi kuwa Ahmed Muhammad shugaban gundumar ta guri danganta wannan matsalar yayi da irin bijirewar da wasu iyaye ke yi ma rigakafin da likitoci ke ta yi.
Cikin watan September 25 wannan cuta ta zo, ta fara da commune na Gidike ta zo a commune Hirben na Guri. Mata kai dai kuwa sensibilisation ne muka yi, kuma mun dauki mata kai na vaccination de masse wannan sai da kakai bisa mutane ko san dama suna kiya ba su son shaushawa na rigetari da haka waɗansu cutar tuka waɗannan tana kama su.
A koyaushe dai likitoci na gargaɗin iyaye musamman ma mata da su kula da lafiyarsu tun daga ɗaukan ciki har zuwa yaye yaro, kamar yadda Hajiya Amina Jido shugaban clinic Annur a nan da Magaran ta yi bayani.
Makogoran yara take kamawa da farko ya kumbura, in ya kumbura daga nananan sai yi mishi wata yana na kamar wani yaɗi sai ya rihe, kenan ya coshi hanyar da yaro zai haɗi a abincin shi shine nonon shi shine kokon shi, kuma kokoro ya toshe ba iya bacci an shiga matsala ta ce ake ce ma diphtheria. Ita makogoron yara take kamawa da ita kukugi da diphtheria kin da dai yaro da guje-guje da wani jin ciwo kuma da hepatitis, an kara magungunan yana dan a kare lahiyar yara wannan kuma duka kyauta ne ake kowace sati hulhudu har so uku in yaro ya kai kuma wata tara kuma a mishi shaushawa da ke cata fever jo da masassara da ta canda indai uwa ta bugalga ita likita tana samu su a kyauta sai dai uwa yanda ba su zo ba
yanzu haka dai tuni likitoci na ci gaba da yin rigakafin gundumar ta gure inda kuma iyayen yara suka garzaya dan kawo yaran su a musu wannan allura Tamara Abari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan
Sakandani kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alizaki yaro da san kalive na daraba
yin
gaba da ne bale ga la 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 anyo dodo godo da
ba da
Shida sakana da fadi da shida alhaji yaro gani da umaru halima bodo na alhaji amma da shida da hinana da ko ta ina bada kama na kunduru mamma na sanyo alhaji kanshi da shida tuke tando mai kanu mai saje anye da amba ture kosta da shida ba wana kosta wa anda ce ga sakan fi to ga ji shadi u dai dai ba so halin baban da ta in ya hawi fa hanya kana
to yanzu kuma bari mu je ga shirmu na gaba da bari muke gabatarwa
nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Suleiman Muni Barma Shirin na kasa a wannan mako zai mai da hankali kan rangadin da mai ba sakataren majalisar dinkin duniya shawara akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman Sara Minkara ta gudanar a Najeriya daga ranar 5 zuwa 7 ga watan Oktoba 2022 lokaci guda kenan da wata ziyarar da ta kai ta kasar Qatar ga wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar dauke da karin bayani akan makasudin wannan rangadi
I'm here with my colleagues Hannah and Kirsty along with principal deputy assistant secretary of the democracy and
Minkara ta ce ta zo ne da tawagar jami'ai waɗanda suka shafi manufofin da take so ta cimma da suka hada da Hannah Kirsty da mataimakiyar daraktan kula da haƙƙin dan adam da kwadago Alisa da mataimakiyar darakta ta Africa Mary Sai daga cikin muhimman abubuwan da ya sa muka kawo wannan ziyarar shine da mu tattauna zaben 2023 wanda za a gudanar a watan Fabrairu da mu ba da gudunmawa don duba hanyoyin da suka dace a bi don taimakawa masu bukatar kulawa ta musamman da kuma ba su damar adama da su
We are aware of the Electoral Act that was established recently and that has some provisions around inclusivity and accessibility for persons with disability but how do we really ensure
Mun sani cewa dokar zabe tana da tanade-tanade game da samun dama ga masu bukatar kulawa ta musamman amma ta yaya za mu tabbatar da cewa kafin zaben sun samu damar yin rijistar katin zabe karbar katin da kuma samun duk wasu labaru da ya shafi zabe da zuwa wurin zaben don kada kuri'a muna so mu ga an kawo masu bukatar kulawa ta musamman bisa tebur a jimuriyoyin su kuma a rika ganin su a matsayin mutane da za su kawo ci gaba ba a matsayin masu neman taimako ba.
We have and we are meeting with a wide range of civil societies, with government entities. So today we're meeting with the Minister of
Water. Zamu zauna da dukkan masu ruwa da tsaki, kama daga ministan kwadago, mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin masu bukatar kulawa ta musamman, shugaban hukumar zabe, hukumar kare haƙƙin dan adam, don a fahimci cewa ba su dama abu ne da zai kawo ci gaban kasa. Mun yi farin ciki kan dokar zabe da aka yi wa kwaskwarima da ya ba da damar a dama da masu bukatar kulawa ta musamman a sashe na 54, amma zamu zauna da hukumar zabe don ganin cewa an ware wani kasafin kuɗi da zai tabbatar da aiwatar da kudirin. Minkara ta ƙara da yin tambaya kamar haka.
We also know that there's been a lot of training of election officers and security forces, and we understood that the disability community has been part of that training, which is great, so we want to understand more on that front as well.
Mun fahimci cewa an horar da jami'an zabe da na tsaro da za su yi aikin zabe. Shin akwai masu bukatar kulawa ta musamman a ciki? Ta kara da cewa idan ana maganar tsaro a lokacin zabe, muna so mu tabbatar da cewa idan wani abu ya faru a yi la'akari da masu bukatar kulawa ta musamman. Sara Minkara ta kara da yin tambaya kamar haka, shin jami'an tsaro da na 'yan sanda sun san yadda ake mu'amala da masu bukatar kulawa ta musamman? Wannan ma wani muhimmin abu ne.
We have this phrase in the disability world, nothing about us without us. Let's make sure at the table. But I also take it a step further and say nothing without us. We need to be part of all conversation, whether we're talking about climate change or not.
Minkara ta kara da cewa akwai wata karin magana a duniyar masu bukata ta musamman da ke cewa duk abin da ya shafe mu sai an samu a ciki. Ya kamata masu bukatar kulawa ta musamman su zama suna cikin dukkan wata tattaunawa da ta shafi kasa da al'ummar kasa, kama daga yanayi, tattalin arziki, kasuwanci da sauransu.
We're here to help them, take care of them. We feel bad for them.
Ana kallon su a matsayin masu neman taimako, abin tausayi kuma abin a taimaka musu. Sai kafafen yada labaru sun taimaka don sauya hakan.
It's a cost on us as a society when we're not including 15% of our population. We're losing.
Abun kunya ne a ce ba a saka wani kaso na al'ummar kasa a lamuran da suka shafi kasa.
We need to include the disability community.
Sara Minkara ta kara da cewa muna so mu tabbatar da cewa ba a tsaya a maganar zaben 2023 ba kawai. A nan ne nake neman al'umma da su ci gaba da sa baki don samar wa mutane masu bukatar kulawa ta musamman damar a dama da su. A rika sanya lamuran mutane masu bukatar kulawa ta musamman a dukkan ma'aikatu. Ta kuma yaba wa Najeriya da ta samar da hukumar da ke kula da mutane masu bukatar kulawa ta musamman. Hakan zai taimaka wa mutane masu bukatar kulawa ta musamman samun rayuwa mai inganci, ilimi, lafiya da sauransu.
Okay, whoever you are, whether you're a teacher, whether you're an employer, whether you are a government member, whatever you're working on, ask yourself.
Minkara ta ce duk aikin da kake yi ka tambayi kanka, shin kana la'akari da mutane masu bukatar kulawa ta musamman? Idan baka yi to ka fara daga yanzu. Ta ce duk wata ma'aikata ko kamfani da ya bawa mutane masu bukatar kulawa ta musamman aiki ba wai taimako yayi ba, hakan shine abin da ya dace a yi.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar da jami'ar Majalisar Dinkin Duniya Sara Minkara, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma bari mu kada gana inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar.
Da babban jaridar kasar Ghana, The Daily Gazette, za mu so masharhin jaridun na yau. A shekara ta 2020 yara 7,699 aka auna sun kamu da cutar HIV. Jaridar ta ce adadin yaran da sun kamu daga shekara 1 zuwa 4 ne 7,699 a shekara ta 2020, yayin da waɗanda sun kamu din a cikin shekara ta 2021 ne 443. Wannan dai ba kyakkyawan labari ne ba, tunda waɗannan yara sun samu iri ne daga uwayensu cuta ce daga uwaye zuwa yaransu kuma wannan ne abu da ya kamata a kiyaye ita kuma jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito a taro na 215 na hukumar UNESCO a bari sha'anin ilimi ya zama abin gaban goshinmu shugaban kasa ya shawarci kasashe mambobin UNESCO jaridar ta ce shugaba Nanari Dankwaku Fa'adu ya caji kasashe mambobin kungiyar inganta al'adu da kimiyya na majalisar ɗinkin duniya UNESCO a takaice su tabbatar ilimi ya kasance a gaba cikin ajandar ci gaba na kasashe a matsayin wanda aka nada kan gaba wurin kawance da tallafawa sha'anin ilimi shugaba Kufu Adu ya bukaci a samu haɗin kai da ba da taimako ga UNESCO wurin aiki na inganta ɗorewar tallafe-tallafe na gida yadda za mu gyara tsarin ilimi nan gaba a ƙasashenmu daban-daban. Jaridar The Chronicle kuma ta rawaita cewa an yi wa mamban majalisar jimarar tambayoyi akan kin aminci da matsayinta a matsayin mambar majalisar dokoki. Jaridar ta ce mai sukar halaccin mamban majalisar dokoki na yankin jimarar na Kastofi na shiga zaben shekara ta 2020 ya gama amsa tambayoyi a matsayin mai amshi na farko. Joshua Kofi ne ya kai karar Dr. Stoffi a matsayin mai amshi na farko da kuma hukumar zaɓe a matsayin mai amshi na biyu. A tambayoyi da ya kai tsawon awa ɗaya, Michael Ochiragikun lawyer mai karar ya kammala nazarinsa inda ya gaya mata ita wadda aka yi ƙara ɗin ta cewa bata cancanci shiga takarar shekara ta 2020 ta majalisar dokoki wa mazaɓar jimarar ba. Da na leƙa jaridar The Herald wannan labarin ya ban sha'awa. Kusan 'yan mata 80,000 a Ghana tuni sun yi aure ko suna tare da namiji. Ma'aikatar ƙididdiga ce ta ba da wannan labarin. Jaridar ta ce kusan mata 80,000 tsakanin shekara 14 da 17 tuni suna ɗakin mazajensu ko dai sun tare da maza. Alƙalluma daga ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa ta bayyana haka ta ce kimanin 20,000 a cikinsu 'yan mata ne na ƙaramar makarantar sakandare masu shekara tsakanin 12 zuwa 14. Jihar da ke da kaso mafi girma ne jihar Arewa maso gabas tana da kaso 13 a cikin 100. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwana Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To da wannan muka zo kuma ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
A takaice, ministocin tsaro daga kasashen kungiyar tsaro ta NATO sun tattauna hanyoyin da za su karfafa matakan tsaron saman kasar Ukraine domin daƙile harin makamai masu linzami da Rasha take kaiwa a wasu keɓaɓɓun wurare a duk faɗin Ukraine. Sakataren janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya shaida manema labarai cewa tattaunawar da ake a Brussels ta mayar da hankali ne kan ƙara ƙaimi ga ƙasar Ukraine. Ya ce lokaci ne mai mahimmanci ga tsaronmu duba da irin girman hare-hare da Rasha ke kaiwa tun bayan mamayar da ta yi a watan Fabrairu. Adadin waɗanda suka kamu da cutar ƙyandar biri a duniya yanzu ya haura 70,000. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar a ranar Laraba yayin da ta yi gargaɗin cewa raguwar sabbin masu kamuwa da cutar ba yana nufin mutane su saki matakan kariya da suke ɗauka ba ne. Hukumar ta WHO ta ce adadin kamuwar a makon da ya gabata yana ƙaruwa a ƙasashe da dama na yankin Amurka, ta kuma jaddada cewa raguwar a duk duniya a cikin sabbin kamuwa na iya zama lokaci mafi haɗari a ɓarkewar cutar. Daga ƙarshe, gwamnatin Biden da 'yan majalisar dokokin Amurka na nuna matsin lamba ganin cewa daɗaɗɗiyar ƙawar ta Saudiya ta girbi abin da ta shuka saboda amincewa da ta yi da rage adadin man da za ta riƙa haƙowa.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa sai Salaman Abu wanda shi kuma ya jagoranci shirin da injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.